الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ƴan uwa muna gabatar da sahihiyar godiya da yabo na musamman da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta rana Alhamis a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntagal Muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullah ta'ala a yau muna 15 ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makkah zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 14 ga watan 7 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta 9 wadda ake kiranta da suna al-Iskandariya kafin darasi na yau muna da fadakarwa guda biyu fadakarwa ta farko gabar da malam yake fada izdakala shaykun ifriya ta'tilu humra'atu musliya shine yake cewa sai ga wani wato dattijo wanda yake mai tsananin makirci an gane ko shine ake cewa bandi kenan sai ya shigo ta'tilu humra'atu musliya wata mata mai yada wato tana huzgo shi da karfi fadakarwan mu anan lafazin ta'tiluhu shine muka manta ba mu zo da ash-shahid minhu min kitabillahi azza wa jalla shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratu dukhan khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim khuzuhu fa'tiluhu ubangiji ta'ala yace ku danke shi fa'tiluhu ku huzgo shi da karfi ku jashi zuwa wato tsake-tsaken wuta wadda take mai matukar kuna shine yace ta'tiluhu kenan ash-shahidu minhu fa'tiluhu fadakarwa mu ta biyu a cikin wato baituka wanda lokacin da alkali ya nemi cewa a yanzu fa ya zama wajibi ya zo da hujja da yace masa fa barhini la'ana an nafsik yanzu sai ka zo da hujja wadda zaka kare kanka game da tuhumar da ita wannan matarka take yi ma yace wa illa kashaftu an nafsika in ko ba haka ba yace to yanzu ko zan yayi game da wato rikicinka wa amartu bi hafsika yace kuma nasa a daure ka shine yace fa adraka idrakal ufwan wato sai ya sunku ya kai irin sunku ya kai na kumurcin maciji kuma shammara lil harbi al awan sannan sai ya zage damtsi saboda bazawarar yaki wa qala sai ya fada to a cikin baitukan ne muka yi kuskuren wani wasali wanda a sababin kuskuren wato muka karya baitin inda kun dan saurara mun maimaita kusan so uku sai yake tafiya kamar yadda ya kamata to shine insha Allah ba laifi kenan za mu maimaita rera waɗannan baituka sannan sai mu ci gaba da darasi namu na yau. Wa qala sai ya faɗa isma hadithi fa innahu ajabun yubhaku min sharhihi wa yuntahabu ana mru'un laysa fi khasa'isihi aibun wala fi fakharihi riyabu saruju daril lati wulidtu biha wal aslu ghassanu hina antasibu wa shughuliya ad-darsu wattabahuru fil ilmi qilabi wa habbaba talabu wa ra'asu mali sihrul kalami alladhi minhu yusabu al-qaridu wal-khubabu aghusu fi lujjati al-bayani fa'akh taru la'ali minha wa antakhibu wa ajtabi liyani aljani yaminal wa ajtani liyani aljani yaminal qawli wa ghayri lil'udi yahtatibu wa akhudhu al-lafza fiddatan fa'idha ma sughtuhu qila innahu dhahabu wa kuntu min qablu amtari nashaban bil adabi al muntaka wa ahtalibu wa yamtati akhmasi li hurmatihi maratiba laysa fawqaha rutabu wa qala ma zuffati silatu ila rabi'i falam arda kulla man yahabu falyawma man ya'laqu raja'u bihi aqsadu shay'in fi suqihi al-adabu la irdu abna'ihi yusanu wala yurqabu fihim illun wala nasabu كأنهم في إراسهم جياف يبعد من نتنها ويجتنب فهر لب لمامون توبه من الليالي وصرفها عجب وضاق ذرعي لضيق ذات يدي وساورتني الهموم والكرب وقادني دهري المليم إلى سلوك ما يستشينه الحسب فبيت حتى لم يبق لي سبد ولا بتات إليه أنقلب وَدَّنْتُ حَتَّى أَثْقَلْتُ سَالِفَتِي بِحَمْلِ دَيْنٍ مِنْ دُونِهِ الْعَطَبُ ثُمَّ طَوَيْتُ الْحَاشَ عَلَى سَبَبٍ خَمْسًا فَلَمَّا أَمَضَّنِي السَّغَبُ لَمْ أَرَ إِلَّا جِهَازَهَا أَرَضًا أَجُولُ فِي بَيْئِهِ وَأَطْبَ قريب فجلت فيه والنفس كارهة والعين عبرة والقلب مكتئب وما تجاوزت إذ عبثت به هدى التراضي فيحدث الغضب فإن يكن غضها تواهمها أنا بناني بالنظم تكتسب أو أناني إذا عزمت خطبتها زخرفت قولي لينجح الأرب فوالذي سارت الرفاق إلى كعباته تستهث النجوب ما المكروه بالمحصنات من شياني ولا شعار التمويه والكذب ولا يدي مثنى شاتوه ولا يدي مثنى شاتوني أبيها إلا مواضع الرأي والكتب بل فكرتي تنظيم القلائد لا كفي وشير المنظوم للسخب فهذه الهرفات المشار إلى ما كنت أهوي بها وأجتلب فاضل لشرحي كما أذنت لها ولا تراكب وهكم بما يجب كنان عند مكسامو كسكري أو أنني an gane ko maimakon ya unkin mu wannan matawassali sai muka ce au annani kenan in ka ce au annani karewa zai au annaniya iza azamtu khibbataha zamu tashi kenan shi kuma wancan yana zawa a wata nusuka malmakaru bil muhsanati min kulki a wata nusuka kuma min shiya ne
كنت من قبل وكنت من قبل أنتي نشأ بالأدب المقتنى
بالأدب المقتنى أو تنسكا أو تنسكا كما بالأدب المنتكا أما المنتكا كن يأتي تبيا منتكا كو مقتنى قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة العاشرة الرحبية malam Allah ya shi kansa na fada wato wannan makama ce ta goma wadda ake kiranta da suna ar-rahabiyya an danganta ta ne zuwa wani birni da ake kiran shi da suna rahabatu malik ibn qawq duk da cewa a yau an fi sanin ta da suna rahabatu sham an gane ko kamar yadda zamu gani shi wanda ya assasa wannan birni ya gina shi shine Malik ibn Dawq ibn Malik ibn Attab At-Taglibi ana masa kinaya Abu Kulsum shi ya gina birnin kuma ya jibunci jagorancin birnin shi yasa ake danganta birnin zuwa gare shi to shine ake kiran shi Rahabatu Malik ibn Qaw ko ka kiraye shi da suna Rahabatu Sham akwai littafi mashhuri akan fara'id rawan gado Al-Manzumatur Rahabiyya wanda mawallafinta na kai dangane zuwa wannan birni qala al-musannif rahimahullahu ta'ala haka al-Harith ibn Hammam malam Allah ya ji kansa na fada Al-Harith ibn Hammam ya hakaitu annahu qala wato shi yake fada hatafa bi da'i shauki ila rahabati Malik ibn Qawq wato mai kira na bigi ya kiraye ni zuwa birnin Rahaba ta Malik ibn Dawq lafazin hatafa an ciro shi ne daga al-hatif al-hatif kajimriya ba tare da ganin wanda ke magana ba shi yasa ai wannan telephone ake kiran shi hatif saboda sai dai kajimriya amma ba ka ganin shi wanda ke magana amma a wancan lokaci na yau akwai Apple video wanda kana ganin mutum yana ganin ka shine yake cewa hatafa bi da'i shauq mai kira na bigi wato ya kiraye ni ila rahabati Malik ibn Dawq zuwa rahaba ta Malik ibn Dawq falabaituhu sai na karba masa mumtadiyan shimilla ina mai haye da bayan taguwa mai gaggawa. Lafazin mumtaqiya minal matani, al-mataqu daga shine aka ciro maqiya, in aka ce maqiya taguwa kenan, ko ka ce ragumi kenan. Sai yace wa muntaqiyan, ina mai zari azmatan niyya mushma illatan, wadda take zartatta niyyar da babu wata kai kawo a cikinta. Falamma alqaitu bi hal marasi wa shadadtu amrasi, lokacin da na jefa wato kugiyoyi na a wannan birni, wa shadadtu amrasi, na daura wato igwaina. Lafazin almarasi jam'i ne na mirsa, idan aka ce mirsa shine kugiya wadda ake daure jirgin ruwa idan ya zo gabar teku, akan daure igiya a jikin katon dutse a gabar teku, a jikin igiyar sai a daure kugiya, idan jirgi ya zo gabar teku sai a yi gaggawa a janyo wannan kugiya sai a sarkafa masa, dan kada igiyar ruwa ta ja shi ya koma cikin teku, in ya koma ba kowa wani ne zai iya zawa da shi gaba. To wannan kugiya ita ce ake kiranta mirsa, an san kugiya ko irin kamar me yadda ka san fatsa, irin dai wanda ake rataye wannan nama a mayanka idan an fide. To jam'in shine marasi kenan, shine yace alqaitu biha marasi, yace sai na jefa kugiyoyi na biha wato a wannan birni, wa shadadtu amrasi, yace kuma na daura wato igwaina. Lafazin amras jam'i ne na marasun, idan aka ce marasun igiya kenan, ita wadda take mai kauri. Wannan dai kinaya ce yake game da zama kenan, lokacin da na samu wannan birni. Lafazin amras ga cishan a cikin mu'allaka ta Imru'ul Qais da yake fada, walailin kamaujil bahri arkasu dulahu alayya bi anwa ilhumumi liyamtadi faqultu lahu lamma tamatta bi sulbihi wa ardafa ajazan wa na'a bi kalkali ala ayyuha al-laylu tawilu alanjali bi subhin wa mal isbahu minka bi amsali fayalaka min laylin ka anna nujumahu bi kulli mugharil fatil shuddati bi yazbuli ka anna suraya ulikat fi masamiha bi amrasi kattanin ila summi jandari ashahid ka anna suraya ulikat fi masamiha bi amrasi kattanin ila summi jandari amras kenan dukkai. Shine sai yace wa barastu min al hammam, sai na fito daga ban daki ba'da sauti ra'asi, yace bayan aske kaina. As-sawt shine aski, domin ai asalin kalma ta as-sawt shine alqafa, yankewa. Wa laqad alimtumul ladina atadaw minkum fis-sawt, shi yasa ake kiranta as-sawt, yini ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yanki ya gama halittar halittu, daman halittu a cikin kwanuka shida. Ubangiji ta'ala ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da ke tsakanin su na halittu. Farko Lahadi, ƙarshe Juma'a. A ran Juma'a Allah ya halicci Annabi Adam. Annabi Adam shine ƙarshen halitta daga cikin abubuwan da Allah ya halitta a cikin waɗannan kwanuka shida. Shi yasa ai waɗannan la'antattu Yahudu suke cewa a ranar Asabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya huta game da wannan halittu da ya halitta. Kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala yake maida musu martani, walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Ubangiji ta'ala yace babu wata gajiya da ta shafe mu balantana da zamu huta. Kenan in aka ce as-sabt shine yankewa, anan kenan menene ma'anarsa shine aski. Aski ko dama yanke gashi ne. Shine yace wa barastu min al-hammam, na fito daga ɗakin wanka ba da sauti ra'si bayan aske kaina. Ra'aitu gulaman, yace sai naga wani matashi ofriga an zuba halittarsa fi qalibil jamali, wato a cikin mulu wanda yake da kyau. Qalib karmu manta ya gabata, an gane ko qawalibul intisab a cikin makama ta biyu al-hulwaniya. Sai yace wa ulibisa min al-husni hullatal kamal, an tufatar da shi game da kyawu hullatal kamal, wato tufafi na cika da batsewa. Ba a ce ma tufafi hulla sai in ya kasance gyabto ne da mayafi, ko ka ce riga da wando, an gane ko, sai in ya hada biyu ake cewa hulla. Shine yace wa ulibisa, an tufatar da shi min al-husni, game da kyawu hullatal kamal, tufafi na cika da batsewa. Wa qad italaqa shaykhun bi rudinihi, wani sai ga maka wani dattijo ya ci kuyi hannun rigarsa, yadda i yana kirarin annahu shi wannan matashi, fataka bibnihi, ya kashe masa ɗansa kisa wanda yake na gilla. Lafazin alfatku ba a amfani da shi akan kisa sai idan kisa ne wanda yake na gilla, na da yadda zaka nuna ma mutum ka amintar da shi. Lokacin da ka samu dama akan shi sai ka gama da shi, ko kuma misali mutum ya lallabu, mutum ya shigar da shi gurin da daga shi sai shi in ya so ya gama da shi, shine ake kira kisa wanda yake na gilla. Wal gulamu yunkiru irfatahu, shi ko wannan matashi yana musu, yana inkarin sanin wannan dattijo cewa a ina na sanka. Wa yukbiru irfatahu, kuma yana girmama tuhumar da yake masa. Idan aka ce kirfa, asali shine alkasmu, su wuri-wuri sana, kalle ka aikata wani abu, an gane ko, ai daga shine aka ciro alikitraf. Idan aka ce alikitraf, aikata laifi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wali yaqtarifu ma hum muqtarifun, illa kasancewar lafazin ikitraf idan aka yi itlaqin shi, to iya abin da yake kasancewa aikata laifi, amma yakan zo akan alkhairi amma sai an kayyade shi, kamar yadda can cikin suratu shura Ubangiji ta'ala yake faɗa wa man yaqtarif hasanatan nazil lahu fiha husna. Shine anan yace wa yukbiru, yana girmama kirfatahu, wato tuhumar da yake masa. Wal khisamu bainahuma mutatayiru sharar, wato jayayya da hayaniya tsakanin su tana ne, wato watsa duk wani tartsatsi wanda yake na wuta. Lafazin asharar jami'i ne na sharar, an gane ko, sharara kamar kalmu manta ya gabata shine tartsatsin wuta, kamar yadda Allah yake faɗa inna hatarmi bi sharari kal qasr. Sai yace wa zihamu alaihima yajma'u baina al aqyari wal ashrar, wato cinkosan jama'a akan su na hada tsakanin mutanen ƙwarai, wato da na banza. Ila an tarada ya ba'da ishtida'i ladadi bitanafur ila walil baladi, har izuwa lokacin da suka gamsar da junansu, shi matashin da dattijo, bayan zarcewar jayayya bitanafur game da kai kara ila walil baladi, wato izuwa dagacin garin. Lafazin ishtida'i shine zarce iyaka, zarcewa, an gane ku, wuce iyaka, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa dangane da ashabul kahfi ne suke faɗa laqad qulna idhan shaqaqa wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shaqaqa, shine yace ba a dashida illadadi, bayan zarcewa ta shayayya, idan aka ce alladad shine jayayya, dan haka mutum mai gardama mai jayayya ake kiran shi al-alad, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ga yacin kuma fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tundhira bihi qauman ludda. Shine yace bit tanafuri, wato game da kai kara ila walil baladi, zuwa dakacin dagacin wato garin. Idan aka ce wali mai gari kenan shine dagaci. Wa kana mimman yuzannu bil hanati, shi ko mai garin daman ya kasance daga cikin waɗanda ake tuhumar su da aikin alfasha. Me ake nihi da aikin alfasha a nan? Ana nihi da luwadi. An gane ko? Wa kana mimman yuzannu, wanda ake tuhuma. An gane ko? Bizayi, in ka ce zanna bizayi tuhuma kenan. Shi ne yace mimman yuzannu, wanda ake tuhuma bil hanati da aikin banza, shine luwadi alfasha. Lafazin yuzannu ga yacan a cikin wata waka ana kiranta da suna Ad-Dalalul Bali ta Imru'ul Qais, da yake cewa ala za'amat basbasatul yawma annani kabirtu wa alla yuhsinu lahwa amsali kadabti laqad usbi ala almar'i irsahu wa amna'u irsi an yuzanna biha al-khali. Yace laqad za'amat basbasatul yawma annani, yace a yau basbasa tare cewa wai ni Imru'ul Qais kabirtu, wai na girma da tijantaka ta cin mu. Wa allahi husinu lahwa amsali, wai kamata baya iya kyautata wasa. Sai na ce mata kazalti ƙarya kiki, laqad usbi alal mar'i irsahu, ni ne nake tafiyar ma da mutum hankalin matar shi da karkata ta bini. Wa amnahu irsi an yuzanna biha alkali, ni kuma matata inkari ta yadda gwabro ma ba za a tuhunce shi ba da ita cewa ya taba yi mata magana. An yuzanna biha alkali, ai an yutaham. Sai ya ce wa yugallibu hubbal banina alal banati, shi daman wannan mai gari al'adar shi da ɗabi'arsa yana rinjayar da son ƴaƴa maza akan ƴaƴa mata. Wannan dama al'adar shi ɗan luwaɗi ya fi son ƴaƴa maza samari akan ƴaƴa mata, kamar yadda ga yacin Allah yana faɗa mana a cikin suratu Hud, lokacin da annabi Hud yake ma waɗannan jama'arsa ta yi, ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka lata'lamu ma nurid. Shine anan yace wa yugallibu hubbal banina alal banati, daman al'adarsa da dabi'arsa yakan rinjayar da san ƴaƴa maza alal banati akan ƴaƴa mata. Fa asra'a ila nadwatihi, sai suka yi gaggawa wato izuwa fadarsa, kasulaiki fi adwatihi, ko kuma kace fi idwatihi. Idan kace fi idwatihi kenan wannan hala ne, amma in kace fi adwatihi wannan kuma ismul marra ne. Suka yi gaggawa ila nadwatihi, izuwa fadarsa, kasulaiki, kamar Sulaik ibn Sulaka, fi adwatihi, wato a wajen gudunsa, game da gudunsa. Shi As-Sulaik ibn Sulaka yana ɗaya daga cikin maguje wannan waɗanda ake kiransu kwalankwalami kenan. An gane ko? A cikin larabawa su huɗu ne. Idan aka ce kwalankwalami, wanda Allah ya masa baiwa ta gudu, wanda shi ya wadatu da hawan doki, dokin kansa tsire masa yake, doki bai kama shi, duk gudun doki bai kama kwalankwalami, su huɗu ne a cikin larabawa. Farko shine Sulaik ibn Sulaka. As-Sulaik ibn Sulaka jarimi ne, mawaki ne, dan shin ya tashi kai hari ma shi kadai yake kaiwa, baya bukatar sai an kama masa, shi da kanshi yake kai farmaki na yaki, wanda wani lokaci makiya sun yi sansani sun kewaye shi, ana an cin masa da ya yi tsalle daga inda ya jira sai da aka lissafa taki 24. Yadda ka san iska haka yake, wanda yake bi masa a wajen gudu shine ash-shamfara, shi ma sadauki ne, mawaki ne, yana da waka tashi mashhura wadda ake kiranta Lamiyatul Arab, wanda farkonta yake cewa aqimu bani ummi sudura madiyakum fa inni ila qaumin siwakum la amyalu wa qad hummatil hajatu wal laylu muqmiru wa aqimu bani ummi sudura madiyakum wa inni ila qaumin siwakum la amyalu faqad hummatil hajatu wal laylu muqmirun wa suddat lil ayatin maqaya wa arhulu walidunakum ahaduna siduna amallasu wa arqadu zuhulu wa safra wa aydalu. Tana da tsawo ta kai kusan baiti 100, Lamiyatul Arab. To shi shine na biyu, shi ma wani lokaci da makiya suka zagaye shi da yayi tsalle shi ko sai da aka kilga taku 21 daga inda yayi tsalle inda ya dira. Wanda yake bi masa na uku shine ta'abbada sharra, shi ma sadauki ne mai zaman kanshi. Akwai wata waƙar shi inda ya haɗu da fatalwa a wani daji, inda yake cewa alaman mublighun fitiyana sahmin bima laqaitu inda rahabi tani wa inni qad laqitu lugula tahwi bi sahab bi suhubin kasahifati sahasahani. Sannan na hudun shine Amr ibn Barraq, wasu sukan ce Amr ibn Umayya Abdurri, amma Amr ibn Barraq wato shine cikon na hudu. To waɗannan su ne maguda waɗanda suke sun kai matuƙa a wajen gudu a cikin Larabawa, kenan su ne kwalan-kwalani. Dan kinaya ce yake wai gaggawar zuwa fadar wannan mai gari da suka yi, yadda ka san irin gudun, wato irin yadda ka san As-Sulayk ibn Sulaka, wato a wajen gudunsa. Shi ne yake faɗa falan ma hadarahu, lokacin da suka halartu fadar wannan mai gari, jaddada sheku da awahu, dattijo sai ya jaddada wato kirarinsa na cewa an kashe masa ɗa kuma kisa wanda yake na gilla. Wastada'a adwahu, ya nemi cewa mai gari ya taimaka masa, ya agaza masa akan fito masa da haƙƙinsa. Fastan daƙal gulama, mai gari sai ya nemi cewa yaro ya yi furici ya yi magana. Wa qad fatanahu bi mahasin qurratihi, tuntun yaro ya fitinci wannan mai gari wato da kyawun fuskarsa. An gane ku, dama ai ya gabata, wa yugallibu hubbal banina alal banat. Fastan taqal gulama, sai mai gari ya nemi cewa yaro ya yi furici ya faɗi haka ne ko ba haka bane. Wa qad fatanahu, tuntuni shi yaron ya fitinci, matashin ya fitinci mai garin, bi mahasin qurratihi, da kyawun wato fuskarsa. Lafazin qurra anan fuska ake nufi, saboda dama ita ce matattarar kyau, in aka ce qurra shine zababbe daga cikin komai. Wa qarra aqlahu, tuntuni ya tafiyar da hankalin mai gari, bi tasfifi qurratihi, game da kyawun jiruwar gashin goshinsa. Idan aka ce ƙurra, gashi da yake zubowa goshi irin na Larabawa. Faƙala, yaro sai ya faɗa sai ya ce innaha afikatu affaki, ya ce ranka ya daɗe, abinda dattijan nan yake faɗa ƙarya ce ta mai yankin ƙarya. Idan aka ce affak, wanda ya kai gaya a wajen yankin ƙarya, wanda asali an ciro shi ne daga al-ifk. Idan aka ce al-ifk, wato ita ce zuki ta mallaka, kenan ƙaryar da take ɗimautar da hankalin mutum, abinda in an faɗa sai hankalin mutum ya abin sai ya girmama, hankali baya ɗauka. Shi yasa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya yi amfani da wannan lafazi akan kasafin da aka ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji Ta'ala ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minku. Ai shi yasa kafirai suke danganta alqur'ani zuwa kiran kariya suke wa qalil ladina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa aanahu alayhi qaumun akharun. Kuma ga yacin wailul li kulli affakin asim. To shine anan yace innahu afikatu affaki. Wannan abin da dattijan nan yake faɗa na cewa na kashe masa ɗansa kisa na gilla, yace ƙarya ce ta me yankin ƙarya ala gair saffakin, ga mutumin da ba mai zubar da jini ba. An gane ku saffak ɗan ta'adda kenan mai zubar da jini, wanda shi fitar da rai a gunsa abu ne mai sauki. Ga yacin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum kuma ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Shine yace ala ghairi saffakin, ga mutumin da ba mai zubar da jini ba, ba dan ta'adda ba. Wa adihatu muhtalin, yace ƙarya ce ta muhtalin, mutum wanda yake mai wayo da dabara. Alaman laisa bi muhtalin, ga wanda bai zamanto ba mai kisan gilla. Faƙala alwali lishaykh, wato mai gari sai ya faɗa ga dattijo, yace masa in shahida laka adilani minal muslimina, in har an samu adilai biyu daga cikin jama'a ta musulmi suka ba da shaida gare ka cewa tabbas an kashe maka ɗa kisa wanda yake na gilla, to zan baka gaskiya in fito maka da haƙƙinka. Wa illa in ko ba a samu shaidu mutum biyu, fastawfi minhu al-yamina, ka nemi wannan yaro ya cika maka da rantsuwa ya wanke kansa. An gane ko albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi. Fa qala ash-shaykhu, dattijan sai ya faɗa yace ranka ya dade, innahu jaddalahu khasiyan wa afaha damahu khaliyan, ai wannan yaro, wannan matashi da kake gani, jaddalahu ya kayar da dana khasiyan, halin yana mai nisanta shi kadai. Wa afaha damahu, ya zubar da jininsa khaliyan a kadaice shi kadai, babu kowa abu. An gane ko khasiyan anan wato litajnis ne, amma asali hamza ce khasian. Ga yacin ubangiji ta'ala wala yana faɗa, wala kada alimtum allazina atadaw minkum fis sawt fa qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kuma ga yacin qalak sa'u fiha wala tukallimun, ga yacin yanqalibu ilayka albasaru khasian wa huwa hasir. Shine yace innahu jaddalahu, ya kayar da shi khasian wato anisa. Wa afaha damahu, kuma ya zubar da jininsa khaliyan, wato halin yana kadaice daga shi sai shi. Fa anna li shahidun wa lam yakun thamma mushahid, yace ta ina zan samu shaida alhali a can lokacin da ya gama da shi babu wani wanda ya gani. Walakin sai yace ranka ya dade, ga yadda za a yi, wallini talqinahu al-yamina, jibinta min laƙanta masa rantsuwa, ni zan laƙanta masa yadda zai rantsi. Yace walakin sanidi ranka ya dade, wallini talqinahu al-yamina, jibinta min laƙanta masa rantsuwar da zai yi. Liyabina laka ayasduqu am yamin, dan ya bayyana gare ka ayasduqu, shin zai yi gaskiya a cikin fadarsa am yamin, ko kuma ƙarya zai yi. Lafazin yaminu min al-mayn ne, al-mayn ita ce ƙarya, kar mu manta ya gabata. Kaji wani dan yan hukunci, wai shi za a laƙanta, shi zai laƙanta masa rantsuwar shi abokin jayayya. Fa qala lahu antal maliku li zalika, mai gari sai yace antal maliku li zalika, kai ne mamallaki game da wannan lamari, na baka wuka na baka nama, laƙanta masa yadda zai rantsi. Ma'awajidikan mutahaliq, yace tare da bigenka wanda yake mai halakarwa kenan antal maliku li zalika kai ne mamallaki ga wannan al'amari ma'a wajidikal mutahalik tare da bigenka mai halakarwa alabnikal halik akan danka matacci anan abinda ake nihi da alhalik ay almayyit gaya can cikin suratul ghafir walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama zilitum fi shakkin mimma sha'akum bih hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula halaka ay mata faqala ash-shaykhu lil gulam datti yasi ya fada ga wannan matashi yace masa kul ci wallazi zayyana al-jibaha bil turab ci rantsuwa nake da ubangijin da ya kawatar da gushi bidura wato game da zubowar gashi ka san anan makirci ne wannan dattijo duk wasu wurare waɗanda suke na kyawun halitta su ne ɗaya bayan ɗaya yake ambatawa a jikin yaron domin shi yaro in ya faɗa sarki wani mai gari ya kalla ya gani domin a yaudare shi a ja hankali an gane ko dubara kenan ko ina yadda Allah ya kawata halittar wannan matashi to shine ya lakanta ma yaro rantsuwa wanda a cikin rantsuwar ta kunshi dukkan wasu mahasin na jikin shi wanda in ya faɗa sarki zai mai gari zai kalla idan ya ga haka ne kuma hankalin shi ya ƙara jayo shine yace masa kul ka faɗa wallazi zayyana al-jibaha bi-turab rantsu ce rantsuwa nake da ubangijin da ya kawatar da gushi bidura wato game da zubowar gashi lafazun durra jami'i ne na durra kamar yadda ya gabata wal uyuna bil hawar ubangijin da ya kawatar da idanu bil hawar wato da tacewar farin fari wannan da tacewar farin kwaya da kasancewar kuma bakin baki ne idan aka ce al hawar sifa ce ta kyawu amma ta takaita ga ido kwayar ido farin ya zaman tufari ne bakin kuma ya zaman tubaki ne lut wanda sifa ce ta matan aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa hurun in ka amsalil lu'lu'il maknun lafazun hur jami'i ne na haura idan aka ce haura kenan macen da kwayar idanta farin fari ne bakin baki ne lut an gane ku lafazin in shi kuma jami'i ne na aina aina ay wasi'atul ainai shine yace wal uyuna bil hawar ce ina rantsuwa da ubangijin da ya kawatar da idanu bil hawar wato da tacewar farinsa da kasancewar bakin kuma baki ne kirin wal hawajib bil balaj rantsuwa nake da ubangijin da ya kawatar da gira bilbalaj wato da rabewa tsakaninsu hawajib jami'i ne na hajib shine gira albalaj shine rabewa tsakanin gira kasan gira in ta game ta yi muni sai yace wal mabasin ubangijin da ya kawatar da al mabasin mamulmusa bilbalaj wato da nisanta tsakanin haƙura an gane ku alfalaj shine tazara da ake samu tsakanin haƙori da haƙori haƙora in suka canke ba sa kyau abinda ake bukata ya zamanto a dan samu tazara tsakanin kowane haƙori da dan uwansa sai yace wal juhuna ina rantsuwa da ubangijin da ya kawatar da fatar idanu bisakam wato da limshewa bisakam wato da limshewa ka san fatar ido in tana limshewa shi ma wani nau'i ne wanda yake da kyau sai yace wal unufa rantsuwa nake da ubangijin da ya kawatar da hancina bishamam wato game da tashin karan hanci wal khududa bil lahab ubangijin da ya kawatar da kumatu bil lahab wato da ja an gane ku asalin al lahab wato wannan bakin wuta amma me ake nihi a nan sha kinaya ce kenan anil humra sai yace wasuhura ubangijin da ya kawatar da haƙura bishana wato da ruwan mushriya wal banana, ubangijin da ya kawatar da wato kan yatsotsi bitaraf, wato da laushi. Wal khusura, ubangijin da ya kawatar da kuyaku bil hayfi, wato da tamfara. Lafazin khusur jami ne na khasr, idan aka ce khasr shine kuibi, nan kenan tsatso shine yace bil hayfi, wato da tamfara. Yace innani ci innani ma qataltu ibnaka sahwan wala amda, ni ban kashe maka da sahwan akan kuskure wala amdan, wato ko da ganganci. Sahau anan ba a nihi mantuwa, kuskure ake ni. Innani ma qataltu ibnaka sahwan wala amda, lalle ni ban kashe maka da sahwan akan kuskure wala amdan ko akan ganganci. Wala ja'altu hamatahu li sayfi gimdan, kuma ban maida kokuwar kansa kubi ga takobina, ban maida kokuwar kansa gimdan kubi li sayfi ga takobina. Idan aka ce hama ita ce kokuwar kai, idan aka ce algimd shine wato kubi, gidan takobi kenan, kamar yadda as-samau alai yake faɗa, wa asyafuna fi kulli sharqin wa maghribi dihamin qira'id dari'in hululu mu'awwalatun alla tusallani saluha fatugumadda hatta yustabaha qabilu, shine yace fatugumada, ma'ana a sanya ta cikin kube, in dai aka zare takobi yace to mu sai an zubar da shi ne, ba ta komawa haka nan. Sai yace wa illa in ko ba haka ba, to kace farama Allahu jabni bil amash, Allah ya jefi wato idanuna bil amash, wato game da dindimi. An gane ko shi mai dindimi in dare yayi sai dai ya nemi guya zauna, baya gani, ya zama makaho, sai in an wayi gari asuba tayi kuma ya fara gani. Shine yace wa illa in ko ba haka ba, farama Allahu jabni bil amash, bil amash, Allah ya jefi wato kogon, Allah ya jefi idanuna bil amash, wato da dindimi. Shine ai wannan shahararren marwaicin al-Amash, Sulaiman ibn Mihran al-Kahili al-Kufi, laqabinsa ne al-Amash, in aka ce al-Amash wato mai dindimi kenan. Sai yace wa khaddi bin namash, ce Allah ya jefi wato kuma tuna bin namashi, wannan bin namashi wato da cin zanzana. An gane ko cin zanzana, kamar yadda kuraje zaka gani tashi wani baki, wani wannan hari ya bata ma mutum huska, shine yace wa illa, yake cewa wa khaddi bin namashi, Allah ya jefi kuma tuna bin namashi wato da cin zanzana, sune kuraje duk su fito yayi baki. Yace wa durrati bil jalahi, ce Allah ya jefi durrati wato gashin goshi na bis wannan bil jalahi wato da sanko. Wa durrati, Allah ya jefi wato gashin guzubowar gashin goshi na bil jalahi wato da sanko. Wa dalhi, Allah ya jefi haqurana bil balahi wato da arewa. An san arewa ko, wanda haƙura sukan lalace su yi wani tsanwa-tsanwa ko su yi wani baki-baki, shine ake kira arewa. Shine yace wa dalhi, Allah ya jefi haƙurana bil balahi wato da arewa. Wa wardati, Allah ya jefi wato huskata bil bahari wato da idan saniya, idan saniya. Al bahar wani tsoro ne wanda yake fitar da fular, yana da kyau amma masara yake badawa. Ita kwa huska ne ake bukata a nan ta zaman tuja, shine in ta yi rawaye rawaye kenan al'amari ya baci. Shine yace wa wardati, Allah ya jefi wardati wato huskata, shine yace bil bahar wato shine da rawaye rawaya. Wa miskati, ce Allah ya jefi wato batta ta turare bil bukari wato da wari. Idan aka ce miska kenan, batta wadda ake zuba almiski a ciki, nan me yake nihi, wai bakin shi Allah ya jefe shi da warin baki, shine yace wa miskati bakina ko kace batta ta ta turare Allah ya jefe ta bil bukhari wato da duyi da fadawari wa badri wato hus wannan wata na Allah ya jefe shi bil muhaqi wato da baduhu me yake nihi da badri anan ai wajihi fuska ta Allah ya jefe ta bil muhaq anan mimun kin musallas ne kai masa damma kace muhaq ko kace mahaq ko kace mihaq dudde ne wa badri Allah ya jefe wata na bil muhaq wato da baduhu shine gaba ɗayan sai kisfe ma'ana me yake nihi ma'ana wai fuskar sa ta yi duhu wa fibbati ce Allah ya jefe wato azurfa ta bil ihtiraq wato game da kuna me yake nihi da fibba fatar jikinsa ita ce yake kamantawa da azurfa Allah ya jefe ta bil ihtiraq wato da kuna ma'ana ta yi baki wa shu'a'i ce Allah ya jefe shu'a'i shine wanjina bil izlami wato da duhu me yake nihi da wanji anan yana nihi hasken fuskarsa in aka ce shu'a shine hasken rana wanda take watsawa idan ta hudu to nan yana kamanta fuskarsa ne da wanjin rana shine yace wa shu'a'i yace fuska ta Allah ya jefe ta bil islam wato da duhu me yake nihi duhu ma'ana shine gashin gemu ya fito ya cika fuskar ko ina ta yi baki kirin sai yace wa dawati bil aqlam ce Allah ya jefe ta dawata bil aqlam wato da alqalam me yake nihi da dawa anan kinaya ce wai addubrash Allah ya jefe ta bil aqlam da alqalam ma shine kenan masu duwadi kenan dai anan an zo gabar da ake son gaba ɗaya a tafi da hankalin shi mai gari shine yace wa dawati taddawata Allah ya jefe ta bil aqlam wato da alƙalin ma ma'ana addubrarsa Allah ya jefe ta kenan da waɗanda suke ƴan luwaɗi in ba haka ba faqala wannan kenan an lakanta masa wai duka rantsuwar cewa faqala al-gulam sai matashin yace alis ila abil baliya yace yanzu na zaɓi kuna da wannan bala'i da wannan musiba lafazin alis ila in ma ka dauke shi mansubun ne alal masdar ko kuma kenan ala idmari fi'li aqtaru ay aqtaru lisila'a bil baliya shin yanzu na zabu konuwa da wannan musiba asalin baliya taguwa wadda a jahiliya suke zawa su daure a gindin kabarin mamaci ba a bata ci ba a bata sha har ta mutu wai in an tashi gari kiyama in an wayi gari kiyama sai ya haukanta akan ta zai tashi aka suke kawo ta su daure ta ita ce ake kira baliya ba a bata ci ba a bata sha har mutuwa ta cin mata in an wayi gari kiyama ya tashi domin daga cikin jahiliya ko wanda suka yi imani da alkiyama sai yace walal ila'a bi hadhihi al-aliya ba yadda za a yi ne rantsuwa da irin wannan rantsuwa lafazin al-ila rantsuwa kenan kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim shine yace walal ila'a yace ba yadda za a yi ne rantsuwa bi hadhihi al-aliya da irin wannan rantsuwa walin qiyada lil qawli ba yadda za a yi ne mai kawiya bil qawli wato ga sakayya walal halifa bima lam yahlif bihi ahad yace ba yadda za a yi ne rantsuwar da babu wani wanda ya taba yin irinta wa aba shaykhu illa tajri'ahu li yamin allati ktara'aha shi kwadatti ya yaki sai dai ya kwankwada masa rantsuwar da ya kaga wa amqara lahu jura'aha kuma ya data ta masa kunkudarta an gane ko ya maida ta rantsuwa ce mai daci shine ce wa amqara lahu jura'aha wato ya data ta masa kunkudarta lafazin tashri'uhu ga ya canya tajarra'uhu wala yakadu yusibu sai ya ce wa lam yazali talahi bainahuma yasta'ir zage-zage da hayaniya da jayayya da juna bai gushe ba bainahum tsakaninsu yastairu yana ruruwa wa mahajjatut taradi hanyar yarjejjeniya da gamsar da juna ta iru wato tana kausasa wal gulamu fi yudmini ta'abbihi yaro a cikin tsake-tsakin kiyawarsa ya kalubu kalbal wali bi talawwihi wato yana tafiyar da zuciyar mai gari bi talawwihi game da rangwadar da yake yaro sai rangwada yake sai karerai yake a cikin wannan yanayi yana tafiyar da wato zuciyar mai gari labazin yaqlub min al-khilaba ne idan aka ce khilaba shine yaudara shine yace yaqlubu yana yaudarar zuciyar alwali mai gari bi talawwihi wato da rangwadar da yake wayudimuhu fi an yulabbihi kuma yana kwadaitar da shi game da karba masa ila arrana hawahu ala qalbihi har aka kai lokacin da wato san wannan matashi yayi rinjaye ala qalbihi a bisa zuciyar shi ne garin dai can kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun wa alabba bi lubbihi ya tabbata cewa ya tashi tuntuni ya tafi da hankalinsa shi yaro ya tabbatar da cewa ya tafi da hankalinsa yace fa sawwala lahu alwajhu alladhi tayyamahu wa damu alladhi tawahhamahu alwajhu alladhi tayyamahu bigi wanda ya bautar da shi wa damu da kwadai alladhi tawahhamahu wanda ya zata shi ne garin fa sawwala lahu si ya qawata masa an yukhallisa alghulama ya tsamayar da wannan matashi daga wannan hayaniya da wannan jayayya wa yastakhlisahu ya maida shi cewa nashi ne shi kadai an gane ko sawala gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytanu sawala lahum wa amla lahum shine yace fa sawwala lahu alwajhu alladhi tayyamahu bige wanda ya bautar da shi wa damu alladhi tawahhamahu da kwadai wanda ya zata fa sawwala lahu sai ya qawata masa an yukhallisa alghulama ya tsamayar da wannan matashi daga wannan hayaniya wa yastakhlisahu ya maida shi nashi ne shi kadai baya tariya da kowa wa qala almaliku utuni bihi astakhlisuhu li nafsi wa an yunqidhahu kuma dan ya tsamayar da shi min hibalati shayki wato daga tarkon wannan dattijo kuma ya katani sahu sannan shi ya farunce shi lafazin hibala shine tarko an gane ko daga gare shi ne ake kira hubula tarko kare can wa hibalatun kullul anami rahinuha min a'ilin mutakaffifin aw qasrudin sai yace fa qala li shaykh sai ya faɗa ga dattijan yace hallaka fi ma huwa al-yaqu bil aqwa shin ko kana so na nuna maka abin da yafi dacewa bil aqwa da wanda yake mafi karfi wa aqrabu lit taqwa abin da yafi kusatar da bawa ga tsoron Allah menene yafi kusantar da bawa ga tsoron Allah shine rangwame wa anta afu aqrabu lit taqwa can cikin suratul baqara shine yace wa aqrabu in nuna maka abin da yafi kusantar da bawa lit taqwa ga tsoron Allah fa qala sai ya fada shi dattijan sai yace ila ma tushiru li aqtafihi zuwa ga wani abu ne kake nuni domin nabi shi wala akifu laka fihi wanda bazan tsaya in yi wata a cikin shi ba shine yace ilama tushihu zuwa wani abu ne kake nuni li aqta fihi domin nabi shi wala akifu laka fihi wato bazan tsaya ba wala akifu laka fihi bazan tsaya ba gare ka a cikin sa ma'ana bazan yi jinkiri ba kai tsaye zan me kauya menene kake nuni faqala sai mai gari yace masa ara an tukusira an liqili wal qal ni ina ganin abin da ya dace shine ka takaita ka kame game da cacaniya an gane ko ka kame game da cacaniya ga yacin hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa hadisin al-mugira ibnu shuhuba Allah ya kara masa yadda yake cewa inna allaha ta'ala radiya lakum salasan ko kuma kafin haka ashadi da yake cewa kariha lakum huquqal ummahat wa wa'adul banat sai ce waqila wa qal hadisin yana cikin sahihul bukhari shine yace al ara an tuqsira an liqili wa qal ina ganin abin da ya dace ka kame ka dena wato shine cacaniya wa taqtasira minhu ala mi'ati misqal ka takaita akan wato shine dinari 100 shine kenan mi'atu misqal an gane ko za a baka kenan kilo 100 shine ma'ana dinari 100 li atahammala minha baba mai gari yace ni zan dauki nauyin wani bangare daga ciki wa ajtabiyal baqiya laka ardan ardan sauran yace zan hada maka kadara ce tarkace ne zan hada maka idan aka ce arad shine ma'ana kayan kasuwa amma abin da ba shi da rai kayan da ake kasawa tarkace haja kenan fa qala shaykhu ma minni khilafun dattijo sai yace babu wani sabani tattare da ni don haka fa la ya kulli wa'adika ikhlafun kai kwa kar a samu sabawa ga alƙawarinka ni ba zan saba ba amma kar a samu sabawa ga alƙawarinka wa naqada hulwali 20 kai tsiye mai gari sai ya damka masa dinari 20 wa wazza'a ala wazatihi takmilata 50 wato ya kasa cikamakin dinari 50 ala wazatihi gafada wansa yace kai wani kaza zaka bada kai ma wani kaza zaka bada sun mata shabe su ba waraqa thawbul asili wato tufafin marice su yayi rauni me yake nihi ma'ana rana ta ji fadawa al-asil shine daga bayan al-asr zuwa faduwar rana wannan tsakani shine ake kira asil kamar yadda yake fada wa sabbihu bukratan wa asila in aka ce bukra daga ketowar al-fajr zuwa hudowar rana al-asil shi kuma daga bayan al-asr zuwa faduwar rana wan qafa ali ajalihi sawbut tahsil wato zubar at-tahsil an gane ko sauran abin da ya rage na kyauta wanka ba a sai ya yanke li ajalihi saboda wato rana ta je fadawa ba a ida cika masa ba amma rana ta je fadawa shine yace saubu tahsil wato zubar at-tahsil shine tabbatar da abin da aka yi masa alƙawari na wannan kudade wankafa a sai yake ne ajalihi saboda rana ta je fadawa lafazin saba ga yace min saba yasmanan ne sai yace fa qala sai ya fada sai yace khuzma raja mai gari yace masa karfi abin da ya saukaka wada an kalla jaja yace ka daina jayayya wa alayya fi gadin an atawassala ila an yanidda lakal baqi wa yatahassal yace lalle abu ne a kaina alƙawari ne na dauka fi gadin agobe an atawassala da zan yi kokari na kai ila an yanidda lakal baqi wato abin da ya rage ya shiga hannunka wa yatahassal ya tabbata wannan alƙawari ne na dauka karbi dai abin da ya saukaka amma zuwa gobe yace duk abin da ya rage gaba ɗaya zan yi kokari in sadi yadda zai shiga hannunka shine yace ila an yanibba lakal baqi abin da ya rage ya shiga hannunka wai ta hassal ya tabbata fa qala shaykhu sai da tijan yace aqbalu minka ala an ulazimahu laylati zan karbi abin da ka faɗa amma sharadi ala an ulazimahu laylati wannan yaro ni ne zan lazumce shi tsawon daren sa an gane ko ni zan kwana tare da shi ne gadin shi waya ra'ahu insanu muqulati wato kwayar ido na ita za ta yi gadin shi ita za ta yi kiwon sa insanu muqulati kwayar ido na an gane ku dodon ido na shi zai yi kiwon sa hatta idza a'afa ba'da isfaris subhi bima baqiya min malis subhi yace idan ranka ya dade ba'da isfaris subhi bayan wayewar gari idza a'afa idan yazo bi idan ya cika bi ma bakiya da abin da ya rage min malis sulhi wato na dukiya ta sulhu yace ta khallasat qa'ibatun min qubi wato kulhur qai za ta fita daga dan tsako wannan maqalu ne ai dan tsako shi yake fita daga cikin qai ya bar kulhur ba kulhur ba take fita ta bar qai amma saboda dai ta jinisi ne yace ta kallasat qa'ibatun min qubi ma'ana kulhwa za ta fita daga dan tsako qub shine dan tsako qa'iba wato kumsan kwai kenan ma'ana dan tsako zai fita daga cikin kumsar kwai wa bari'a bara'atu zibi min dami bin yaqub zai kubuta irin kubutar kilkeci game da wato jinin dan yaqub alaihi salam lokacin da suka zo da wannan kilkeci ya tabbatar da cewa ba shi bane ba fa qala lahu alwali wato mai gari sai ya faɗa sai ya ce ma uraka sun tashaddada yace dattijo bana zaton cewa ka kallafa wani abu wanda yake mai wuce iyaka da ya challaka da kullna idan shababa wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shababa lafazun sun daga yace yasumunakum su ala azabi shine yace ma uraka bana zaton ka sumta ka kallafa shababan wato wani abu wanda yake na ketare iyaka wala rumta faradan kuma baka nemi ba wato wuce gona da iri qala al haris ibn hammam al haris dan hammam yake fada falam mara aitu hujajal sheikh lokacin da naga hujjojin wannan dattijo kal hujajin surayjiya kamar hujjojin wato shine abul abbas ahmad ibn umar ibn surayj ash-shafi'i wanda suna masa laqabi ash-shafi'i yusani ko kuma al-bazil ashhab wanda duk a cikin almajiran al-imamu ash-shafi'i babu wani wanda ya kai shi shine suke ce masa imamu ashabi ash-shafi'i wanda yana da iya munazara da iya zagwa da hujjoji shine yace falan ma ra'aitu hujajal sheikh lokacin da naga hujjojin wannan dattijo kal hujajal surayjiya irin hujjoji ne na kenan ibn surayj yace alimtu sai nayi sani annahu alamus surujiya alamus suruja suruje yasa ko surujiya yawa annahu alamus surujiya cewa babban mutumin nan ne na birnin suruje kenan an gane ko babban dutse ne na birnin Sarujiya in aka ce alam babban dutse ne ake nihi anan babba wanda yake mai daraja shine yace annahu alamu Sarujiya wato babban mutumin namu ne na birnin Sarujiya falajistu sina sauna ila an zaharatu nujumuz zalami har izuwa lokacin da taurari na duhun dare wato suka haskaka wanta sarat uquduz zihani wato gungu gungu na cinkoson jama'a ya watsi lafazun uqud jam'i ne na aqad thumma qasadtu fina alwali sannan sai na nufaci wato balbalin shi wannan mai gari fa iza shaykhu lil fatakali amma wannan dattijo yana mai kiwon wannan matashi lafazin kali min alkala ne shine kiwo ga yashin kulman ya kala uku billahi wan nahari min arrahman fanashattuhu llaha sinai masa magiya da ubangijin da ya halicce shi nace na hada ka da Allah a huwa abu zaid shin kai ne abu zaid na birnin saruja fa qala sai yace i wa muhillis sayri yace kwarai rantsuwa nake da ubangijin da ya halitta farauta kenan nan ma tintini ya masa hannunka mai sanda wato cikin yanayi ne ake wanda yake na horauta ba tunda Allah ya faɗa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu an gane ko shine yace i wa muhillis saidi yace kwarai yace rantsuwa nake da ubangijin da ya halitta farauta lafazin i ga yacin wa yastanbi'unaka ahaqqunhu kuli i wa rabbi innahu lahaq kalima ce arabiya wanda a hausan ma haka take kenan aka arota ake amfani da ita ba a gurguntar da ita ba fa qultu sina ce masa man hadhal gulamul ladhi haka fatlahul ahlam wannan matashi wanda hankulan jama'a suka gushe a sababin sa shi ko wane ne kana sai yace huwa fil nasabi farqi yace a wajen danganta yace dana ne wa fil muktasabi a wajen neman abinci kwa yace farqi yace tarko na ne kuntu sai nace masa fa halakta faita bi mahasin fidratihi shin me zai hana ka wadatu da kyawun halittar da Allah ya yi masa da ya masa waqafaital waliya liftinana bi urratihi ka isar ma me gari fitintuwa bi urratihi game da zubowar gashin goshin sa fa qala sai yace laulam tubriz jawhatu husina yace inda goshin sa bai fito da harafin sin yace lama kamfashul khamsina aida ban talo wannan dinari 50 ba in ba dan goshin sa inda goshin sa bai fito da harafin sin me yake nihi zubowar gashin shine yake kamanta shi da harafi na sin an gane ku sin shine yace lama kamfashtu aida ban warto al 50 wannan dinari 50 aida ban talo shi ba kuma kala sannan sai yace da ni bitil laylata indi yace ya kai harsu ka kwana a guna tsawon wannan dare li nutfi anaral jawa wato dan mu guce wutar bege wanudilal hawa mu canji al hawa san zuciya minan nawa game da nisa da muka yi da wato gida wanudilal hawa mu canji al hawa san zuciya minan nawa game da nisan da muka yi ma zarmu lafazin nudil min al-idala ne al-idala shine juyawar abu an gane ku shi yasa ai kasa ake kiranta daula domin abu ne wanda yake mai canzawa yau in wani ne shugaba sai a wayi gari ba shi bane shine Allah yake fada wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi ga yacin kuma kai la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum shine yace wa nudilal hawa dan mu canji ko kace mu musanyi al-hawa san zuciya minan nawa a sababin nisa da gida da muka yi a san mutun yayi nisa da gida kinan sai dai abinda Allah ya yi sai yace fa kada ajma'atu yace tabbas nayi niyya ala an ansalla da zan sulale bi suhratin a lokacin asuba wa usliya qalbal wali nar hasratin in kona zuciyar mai gari da wuta ta nadama lafazin ajma'atu ga yacin falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi shine yace fa kada ajma'atu tabbas nayi niyya ala an ansalla shine yace da zanzari na sulale bi suhratin a lokacin asuba idan aka ce suhra lokacin asuba shine as-sahar kamar yadda Allah yake fada na jainahum bi sahar sai yace wa usliya qalbal wali shi yasa abincin da ake ci a wannan lokaci ake kiran shi suhur an gane ko suhur cin abincin kuma sahur shine yace wa usliya qalbal wali in kona zuciyar mai gari da nar hasratin wato wuta ta nadama ga yacin kal kasiral ladina kazzabu bi liqa'illahi hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها غايتن كما ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وانه لحسره على الكافرين شينه سي يكي فدا سي يجي فقبيت الليله معه هر الحارس يجي سي ني غما wannan dare tare da shi fi samarin a cikin hira anaka mafi kayatarwa min hadiqati zahari zahari wato game da gona tafurin wato tafurin itaci wa kamilati mafi kayatarwa game da rukukin wannan wa kamilati shajar mafi kayatarwa game da rukukin itaci hatta idza la ala al ufuqa zanabu sirhan har aka kai lokacin da wato wutsiya ta karambiki shine dila wato la'ala al-ufuqa ta haskaka wato shine sasannin gabas shine al-fajrul kadhib ga yacin a cikin hadisi na Jabir wanda yana cikin al-mustadrak na al-hakim an-naisaburi da hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin shima al-mustadrak da as-sunan na Ibn Khuzaima hadisin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa al-fajru fajran to shine al-fajrul awwal kin wanda cin abinci ke halatta sallah take haramta shine yake kamanta yace innahu kasanan kazanabi sirhan yadda ka san wato wutsiya ta karambiki shine dila kenan haka yake yin shar wato a gabas baya hada sasannin gabas da haske shine yace hatta har aka kai lokacin da zanabu sirhan wutsiya ta karambiki shine dila la'ala al-ufuqa wato ta haskaka sasannin gabas wa anan bilajul fajr wa hana wato ketowar al-fajr ta yanzunta lafazin ana da hana dukkan su mutaradifati ne a wajen ma'ana rakiba matnan dariq wato sai ya hau bayan hanya wa azaqa al-waliya azab al-hari ya dandana ma wannan mai gari azaba ta gobara an gane ku shine azaba ta kuna ya dandana ma zuciyar sarki mai gari wa sallama ilayya sa'atal firaqi ruqatan muhkamatan ilsa sai ya mika mun wata takarda lokacin da zamu rabu muhkamatan ilsa wanda an kyautata wato like ta an rufe ta da kyau wa qala sai yace dani idfa'aha ila alwali idza suliba alqararu idan an tube tabbatar mu an gane ko ka tabbata mun tafi mun yi gaba to ba sarki wannan takarda alqarar shine yace idza suliba alqararu idan an tube tabbatar mu yace idfa'aha ila alwali yace ka ba sarki wannan takarda ga yacin alamtar ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum dar al-bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar kuma ga yacin ya qaumi inna ma hazihi alhayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar sai yace wa tahaqqaqa minnal firar wato gudu wato ya tabbata game da mu ka tabbatar da cewa a yanzu mun tsere mun kai inda ba za a iya can komo ba kullan yanfa'akumul firaru in farartu minal mauti aw al-qatl al-haris yace fa fabtuha yace sai na fasa wannan takarda fi'lal mutalammis irin aiki na mai neman kuɓuta min misli sahifatil mutalammis irin wato takaddar al-mutalammis wani shahararren mawaki ne wanda da shi da wato Darafa ibn al-Abd al-Bakri sahibul mu'allaqa li kaulati wa an gane wanda yake da mu'allaqa ta shi Darafa da shi da wannan al-mutalammis abokai ne na shan giya na sarkin Hira shine Amr ibn Hind to shi Amr ibn Hind mutum ne wanda yake mai mummunar dabi'a wanda yana daga yana da mugunta wanda ta kai matuka wani lokaci yana daga cikin muguntar shi a cikin kabila ta Banu Tamim da suka masa ba daidai ba sai da ya kama mutum dari ya kona su da wuta to wannan abu da yayi su waɗannan abokai nashi biyu na shan giya Darafa ibn al-Abd da shi da al-mutalammis sai suka yi masa zambo Allah ne suka yi masa zambo suka bata shi to sai yake ganin da kunya abokan shi na sha a ce ya kashe su a gaban shi sai ya rubuta ma kowanne takarda sai ya mata tambari sai ya rufe sai ya ce su kai ma gwamnan shi wanda yake can birnin Bahrain zai musu kakkaurar kyauta sun kama hanya za su tafi akan hanyar tafiyar su sai suka ga wani dattijo yana tsugunne yana bayan gari kuma hannun shi ɗaya yana cire gurasa yana ci kuma yana kashe kwalkwata yana huddo kwalkwata yana kashewa sai al-mutalammis sai yake cewa ban taba ganin wawan dattijo irin wannan. Shi dattijon sai yake cewa menene wautata, ya ji abin da ya faɗa sai ce menene wautata, sai yake cewa ukhrijud da'a wa akulud dawa'a wa aqtulul a'da, yace cuta ce fa nake fitarwa kuma magani ne nake ci kuma makiyana ne nake kashewa. Menene wannan? A wata nuska, a wata riwaya, aqtulu aduwan wa udkhilu tayyiban wa udkhilu tayyiban, sannan sai yace wannan aqtulu aduwan wa yake cewa wa udkhilu tayyiban wa ukhriju khabithan, sai dattijan yake cewa wanda yafi ni wauta shine yace allazi yahmilu hatfahu bi yadihi, mutumin da yake dauke da mutuwar shi a hannun shi. Jin wannan kalima shi al-mutalammis sai kokonto ya tarsa a zuciyar shi, yace kai wannan takarda sai na buɗa na gani. Sai aka yi dace sai ga wani matashi wanda ya iya rubutu da karantawa daga cikin mutanen Hira, sai ya bashi buɗe takardar, sai ya bashi sai yace karanta mu. Da ya karanta masa abin da yake cikin takardar, shi an rubuta hin da yake cewa wannan al-mutalammis in ya kai maka wannan takarda ka yanke masa hannuwa, ka yanke masa kafafuwa, ka yi rami ka binne shi har mutuwa ta cin masa. Da aka karanta masa wannan takarda sai yace to kai ma darfa, bana zatan takaddarka illa irin tawaci, kai ma budataka a karanta ma. Yace a, sai yace ba yadda za a yi sarki ya mun irin wannan aboki na ya mun wannan, yace a ban yarda ba. Shi yace sai ya jefa tashi cikin ruwa shi al-mutalammis, sai ya kadi gaban sa ya shiga daji ya tsire. Shi darfa ya kai tashi, lokacin da ya kai tashi shi wannan gwamna ya karba ya gaga abin da yake cikin ta. A lokacin nan sai masa afuwa akan ya cika alkawali takardar sarki bai bude ba, yace sai ya aika ma amru bin hindi, yace masa bazan kashe shi ba in je in kulle kiyayya da gaba da kabilar shi, dan haka in kai zaka kashe shi ka turo wanda zai kashe shi, amma ni bazan iya kashe shi ba. Shine a lokacin nan ya turo wanda ya gama da shi, an ce giya aka yi ta bashi, aka yi ta kwankwada masa, sai da ya kai wato hantar shi da wannan suka yi daga-daga ya mutu. To shine anan yace min misal sahifatul mutalammis, yace kwatancin takarda ta al-mutalammis, an gane ko shine jarir mawaki ne wanda yake shahararre. Fa iza fiha maktubun, sai ga maka abin da yake cikin takaddar a rubuce shine kulli walin qadartuhu ba'da bayni sadiman nadiman ya adliyataini sadaba shaykhu ma lahu wa fatahu lubahu fasdalala dhahsrataini jada bila aynihi na ama hawahu aynahu fan sana bila aynaini khafidil huzna ya mu'annafa ma yuji didilabu al-athari min ba'di ayni wala in jalla ma araka kama jan laladal muslimina ruzqul husaini faqad itaqta minhu fahman wa hazman wallabibul aribu yabghi yadaini fa asmin ba'di hal maqami wa alam anna sayyidan fiba'i laysa bihaini لا ولا كل طائر يلج الفخ خولو كان مهدقا بالجين ولا كم من سعال يصطاد فصدي دو لم يلق غير خفي هنين فتبصر ولا تشن كل برك رب برك فيه صواعق هين وغضض الطرف تستريه من غرام تقتسي فيه ثوب ذل وشين فبلاء الفتى اتباع هوى النفس سوى بدر الهوى طموء العين. سيجي قل لي والد ka faɗa ga mai gari ka ce da shi abin da yake cikin takaddar fa gadar tuhu na bar shi ba da baini bayan rabuwa ta da shi sadiman yana mai bacin rai nadiman yana mai nadama ya abdul yadaini yana mai ciza hannu ya abdul yadaini yana mai ciza ya tsotsunsa wa yawma ya abdul zalimu ala yadaihi ya kulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila sai yace salaba shaiku malahu dattijo wato ya tube masa dukiya ya karbe yayi gaba wa fatahu lubbahu yaransa kuma ya tube masa hankali dan haka fasala sai ya koni da nazwa wuta ta hasrataini na dama biyu ga yadda tije ya karbe dukiya yaro kuma ya tube masa hankali fasala nazwa hasrataini sai ya koni da wuta ta na dama biyu fa anzartukum naran talaba kalla innaha laba sai yace jada bil aini yayi kyauta bil aini wato da kudin sa hina a ama hawahu ainahu lokacin da san yarsa ya makautar masa da idanu fansana sai ya koma bila ainaini ba tare da aini biyu ba aini ta farko kudin sa ayin ta biyu idanunsa an gane ku jada bil aini yayi kyauta bil aini da kudinsa al aini ita ce zinare kenan hina a ama hawahu ainahu lokacin da son zuciyarsa ya makautar da idanunsa fansana dan haka sai ya koma bila ainaini ba tare da aini biyu babu ido kuma babu kudi sai yace khafidil huzna ya mu'anna yace ya kai wahalatacce khafidil huzna yace ka sauka kafacin ranka kayace waqfidu janahaka lil mu'mini waqfid lahumu janaha dhulli minar rahma waqfidu janahaka liman ittaba'aka minal mu'mini shine yace khafidil huzna ya mu'anna ya kai wahalatacce lafazin mu'anna minal anani yace ka sauka kabacin ranka yace ilabul asari wato bin sawu fama yujidi ai baya wadatarwa min ba da ainin bayan ga ainihin abu sai ka bari abu ya kuce sannan ka ringa bin sau wannan karin magana ne ga mutumin da ga abu a gaban shi ya gani sai bayan abu ya tafi kuma sannan ya ringa bin sau shine yace fama yujidi ilabul asari min ba da ainin yace bin sawu ai baya amfani min ba da ainin bayan ga ainihin abu sai yace wala in jallama araka in har abin da ya gujuro maka ya girmama kama jalla kamar yadda ya girmama ladal muslimi na gun jama'a ta muslimi ruzuqul husaini musiba ta kashe husaini shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai in har abin da ya gujuro maka ya faru gare ka ya girmama irin yadda musiba ta kashe husaini wato ta girmama a gun jama'a ta musulmi to abinda nake faɗa maka fa kadi tabbata minhu fahman wa hazman tabbas ka masani fahimta wa hazman da ta ka tsantsan nan gaba an gane ko wallabibul aribu mai hankali wanda yake kwararre ya bigi zaini waɗannan abubuwa biyu yake nema kenan in an karbe ma kuɗi an yaudare ka to an saka cikin hayyacinka da hankalinka kenan ka masani ka canji kenan fahimta wa hazman da ta ka tsantsan kenan nan gaba wani ba zai zo ya yaudare ka ba wallabibul arib yace mai hankali al arib wanda yake kwararre yace ya bigiya zaini waɗannan abubuwa biyu yake nema al faham wal hazm kenan sai yace fa asimin ba'di hal maqamiha bayan wannan yaudara da nama yace ka saba ma duk wani kwadai wa alam kuma kai sani anna sayda zibai lalle wato horautar bariyi laysa bihainin ba abu bace ba mai sauki an gane ko horauce barewa sai an sha daga anna sayda zibai laysa bihainin lalle horauta ta bariyi horauce bariyi laysa bihainin ba abu ne mai sauki ga yacin qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin da hayyinun da hayyinun duk dai ne sai yace la wala kullu ta'ir yace bari dai yace ba dukkan tsuntsu bane yalijul hakka yake shiga tarko idan an dana walau kana muhdaqan bil lujain koda tarkon ya kasance an zagaye shi da azurfa an gane ko ba kowanne tsuntsu bane yake shiga tarko koda tarkon ya zamanto an zagaye shi bil lujain wato da azurfa muhu daga gaya can wannan hada'ika wa anaba idan aka ce hada'ik jam'i ne na hadika garka ba a kiranta hadika sai in ta kasance a zagaye take an mata katanga ko an yi mata shinge shine yace walau kana muhdaqan koda ya zamanto an zagaye shi bil lujain da azurfa sai yace wala kan mansa'a yace da yawa mutumin da yayi tafi yayi kai kawo li yasda da dan ya horauce wata horauta fasida aka horauce shi an gane ko da yawa mutumin da ya tafi domin yayi horauta aka horauce shi walan yarka bi hadu da komai gairu khufai hunaini in banda takalman hunaini shi hunayin wato wani kwararren baduku ne ya kira wasu takalma masu kyau ya kasa su a wannan kasuwa ta su ta hira hira birni ne daga cikin biranen sha sai wani a arabi ba kauye ya zo ya taya wannan takalma Hunayn sai ya zura masa kudin da ba zai iya tayawa ba shi balaraban kauye sai ya ga takalma sun masa bada ba zai iya saya ba sai ya tafi to ashe shi Hunayn yana dakonsa dama ya zo yayi tabura da shi ya dau lokaci mai tsawo ya tara abin da ya tara da raƙumin shi da kayan shi ya lauta Hunayn sai ya je kan hanyar shi wannan ba kauye sai yadda ɗayan takalmi da yadda ɗayan kuma sai gabacin nesa da wannan kuma sai yadda ɗayan lokacin da ya kama hanyar gida zai tafi sai ga wannan takalmi sai ya ce ka menene mafi kamar wannan takalmi da takalman Hunayn sai ya ce inda a ce da ɗan uwan shi ya ce da na ɗauka na gama sai ya bar shi sai ya wuce ya tafi can gaba da yaje sai iske daya a lokacin nan sai ya durkusar da raƙumin shi da kayan sai ya dawo da baya domin ya dauko wannan takalmi shi ko Hunayn yana kuye ya tafi yaje ya dauko wancan takalmin ya hada yi bi shi ko Hunayn sai ya janye raƙumin ya haye ya gudu to shine lokacin da ya dawo gida iyalansa sai suke ce masa maza shi ita bihi min safarinka da me ka zo mana daga bulaguranka sai yake cewa ji tukun bi kufai Hunayn na zo muku da takalman Hunayn sai ya zamanto karin magana ne ga mutumin da ya tabi bayan wato fakuwa wadda take mai tsawo mutumin da ya jima a yawon nema kuma bai zo da komai ba shine yace wala kan mansa ali yasda da yawa mutumin da yayi kai kawo ya tafi domin yayi farauta fasidi da aka horauce shi walan yalka bi hadu da komai gairu kufai Hunayn wato in banda takalman Hunayn sai yace fatabassar yace kalura wala tashin kullu barkin karka kallu kowace walqiya rubba barkin yace da yawa wata walqiyar fihi sawa'iqu haylin tsawa ce ta halaka a cikin ta tsawon ra'adi ce a cikin ta ba kowace walqiya ba zaka kalla gane ko ga yacin fadar Allah subhanahu wataala auka sayyibi minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadar al-maut wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha shine yace rubba barkin da yawa walqiya fihi sawa'iqu haydin abinda ke cikin ta tsawa ce kawai ta ra'du ta halaka yace waka gudu karfa yace ka rintse ganin ka tastarihi min garami yace sai ka huta game da wato garamin shine wato magagi wanda yake na bege ga yacin kullil mu'minina yaghutu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghutu min absarihinna ga yacin kuma waqsid fi mashika وَقُضِ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى شينه يچه وقا قبي طرفا wato ka rintse ganin ka tastare sai ka huta min garamin game da magagi na bege taktasi wanda in har ka sake baka rufe idan ka ba to zaka tufa tufihi game da begen sauwa zulle wato tufafi na kaskanci wa shainin da aibi sai yace fa bala'ul fata yace musiba da bala'i wanda ke samun mutumin kwarai ittiba'u hawan nafs wato bin san zuciya duk wani bala'i kenan yana karkashin ittiba'u hawan nafsi bin san zuciya sai yace wa bazrul hawa wato irin shuka na san zuciya dumuhul aini wato shine hange na ido idan mutum yana kalle kalle yana hange da idan shi to wannan kamar yana nemo wato shine dashi wanda yake na san zuciya shine yace wa bazrul hawa idan aka ce albazr iri wanda ake shukawa shine yace wa bazrul hawa iri na shukar san zuciya dumuhul aini shine hange na ido qala rawi mai riwaya yake fada fa mazaqtu ruqatahu shazara madara yace sai na ciccire wannan takarda ta shi kucin kucin walam ubal yace ban kula ba a azala wai shin zargi ne yake ma mai gari am azara ko kuma hamzari ne yake badawa ina rasa zargi ne yake ko kuma hamzari ne yake badawa na insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك